Yeah. hatsina da hankali ta so haske na rayuwa
san annabi dan hamun zali shike hutar da rayuwa san sarfa nake na gawa nake soran jabi nake
jiya anshi da jiya anshi karwa
Kabgan